وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشيم درسي نأربع عند بقوي كراتون لتاف الشفاء دمكي قباتروا لتاف القاضي إياض بن موسى واندى يرسو هجرة تدريب يدى أربعين دهدو يكرونسا لتر دبيو ربونسا دونيا. الله muna roƙonka ka gafarta masa da sauran malaman sunna. Wa za mu ci gaba ne a ƙarshen al-faslul khamis a babi na biyu, tsakanin shafi na 68 zuwa shafi na 77. Insha Allah. Wannan darasi yana ɗauke da bayani na farko a kan maganar hikiman annabi صلى الله عليه وسلم. القاضي إياض دام شوانا بابي يا وارشني أكم بياني دمد فصاهر النبي محمد وتو إيا مغنر منزوان الله تو أكرشان بابي سيكاو مثالي مثالا سنا ديوا ودن دسكينونا مكا وتو maganganun hikima na annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da karin magana wanda ake faɗa da Hausa, shine ya dunkula magana mai tsawo a cikin kalmomi taƙaitattu, wanda wannan alama ce take nuna fasaharsa, alama ce take nuna fasahar manzon Allah. Magana kaɗan, amma idan aka tashi sharhi a kanta sai a ɗauki lokaci mai tsawo. Ya ba da misalai daban-daban har zuwa ƙarshen wannan babi, misalai kaɗan, domin shi da kansa ma ya ce allafan nasu fi haddawawin, mutane sun rubuta littafai kamar yadda muka karanta a wancan darasi. Akwai littafai ma da aka rubuta kawai game da karin maganar manzon Allah, littafai da yawa. Daga cikinsu akwai Al-Jami'u Sagir na Al-Imamu Suyuti, yana daga cikin littafai da suke nuna maka fasahar annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu alai. So wannan kenan abinda ya kawo anan kaɗan ne daga cikin misalai masu ɗimbin yawa na karin maganar manzon Allah, wato maganar hikima, maganar hikima. To misali na farko da ya kawo inda muka tsaya kenan a wancan darasi, ka kaulihi, kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum, ba shakka wannan magana ce ta hikima. Manzon Allah ya ce al-muslimun, su musulmai, tatakafa'u dima'uhum, jininsu yana daidaita. Wato ba za ka gane wato hikimar da ke tare da wannan ba sai ka dubi sharhin da malamai suka yi, malaman farko waɗanda suke sharhin hadisan manzon Allah. kamar misali al-Imam Bagawi a littafin Sharh as-Sunnah mujallad na 10 shafi na 176 me annabi yake nufi da cewa su musulmai jinin su na daidaita don in aka ce tatakafa'u tatasawa dima'uhu jinin musulmai yana daidaita sai al-Imam Bagawi yace yuridu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine anna dima'al muslimin jinin musulmai mutasawiya fil qisas madaidaita ne ta wajen daukar fansa yuqadu sharihu minhum bil wadi saboda ka idan babban mutum yayi ta'adi karami da aga karami to hukuncin daya ne babu bambanci akan cewa ai karamin mutum ne yayi ta'adin koko a ce babban mutum shine wanda yayi laifin don haka zaka ga an bambanta domin wannan kamar a zamanin jahiliya ba haka yake ba amma da annabi yazo sai ya faɗi wannan magana kakan takaitacciya amma sai ta kawar da wata bakar al'ada da taddade a cikin larabawa shine ana samun bambanci ta wajen hukunci a tsakanin babban mutum da karamin mutum wal kabiru bis sagir ana samun bambanci a tsakanin babban mutum da karamin mutum tsakanin yaro da babba wal alimu bil jahili tsakanin masani da jahili wal mar'atu bil rajuli tsakanin na mace da namiji to amma da annabi yazo sai ya ce musulmai saboda haka inda mace za ta kashe namiji to za a kashe ta inda a ce babba zai kashe yaro za a ce a'a to ai yaro karami ya kashe babu bambanci saboda haka za a kashe shi saboda haka yasa inda mutum zai kashe yaron da ba a haife shi ba kamar misali mutum ya daki mace ita wannan mata ta yi bari to a ka'ida ta musulunci wannan barin shi ma rai ne saboda haka yana da nashi hukunci illa dai kawai tunda bai riga ya zo duniya ba akwai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana amma da za a ce an haife shi ya yi kuka to diyarsa ɗaya ce da diyar babban mutum shine abinda manzon Allah yake nufi don haka inda za ka ɗauki wannan hadisin ka karkasa shi a babuka na fiqhu za ka ga ilimi ne mai zurfi wanda annabi ya yi magana a kai kuma kalmomin gaba ɗaya duk ba su wuce guda uku ba almuslimuna tatakafa'u jima'uhum shikenan amma idan da za ka yi sharhin hadisin za ka tarar da ilimi yana da zurfi shine al-Imam Bagawi ya ce wa in kana al-maqtulu sharifan aw aliman da za a kashe babban mutum ko a kashe wani malami wal qatil wadi'an aw jahilan wanda ya kisan kuma ya zama karamin mutum ne ko kuma jahili babu bambanci wala yuqtalu bihi ghayru qatilihi sannan mutum ɗaya za a kashe wanda kuma a zamanin jahiliya ba haka bane kisa al-Imam Bagawi yace ala khilafi ma kana yaf'aluhu ahlul jahiliya a zamanin jahiliya kanu la yarduna fi dami sharif bil istiqaza min qatilihi al-wadi a zamanin jahiliya idan karamin mutum ya kashe babban mutum ba su yadda a kashe karamin mutum guda ɗaya ba jininsa bai isa ba kamar misali a samu wani talaka ya kashe wani mai kuɗi to jinin talaka ɗin nan bai biyan jinin mai kuɗin sai dai a ce sai an kashe talakawa goma tunda an kashe musu mai kuɗi ɗaya to ba za su yadda ba sai an kashe talakawa goma a madadinsa haka aka yi ta yi kafin Allah ya aiko manzon Allah shi yasa ya ce hatta yaqtulu iddatan min qabilatil qatil har za a kashe mutane da yawa a ƙabilar mutumin da ya kisa ɗin amma da musulunci ya zo sai ya ce annafsu bin nafsi saboda haka idan mutum ya kashe wani sai a kashe shi rai ɗaya ya kashe rai ɗaya sai a kashe wannan rai haka Allah ya hukunta amma a zamanin jahiliya ba zai yiwu ba idan babban mutum ne sarki ko wani mai unguwa sai zama talaka ya kashe shi to wannan talakan jininsa ba zai biya jinin mai unguwan ba sai abin da gidan suka ce in sun ce muna bukatan jinin talakawa 20 to 20 za a kashe a madadin wannan mutumin daya to kaga wannan magana ce mai dauke da hikima ga ta magana gajeruwa amma kuma magana tana dauke da ma'ana mai tsawo mu ci gaba yace wa yas'a bi zimmatihim adnahum kuma mafi kankantar musulmi yana isar da ba da amana ga musulmai domin idan aka ce yas'a ana nufin yakfi بزمتهم الزمة شيني الأمانة ما في قنقنتر مسلمي yana isarwa ta wajen bada amana gare su ga kowa shi ma zaka ga sharhin sa ta inda malamin su kai ta bayani misali kamar aunul ma'bud wanda yana mujallal na 7 shafi na 337 abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi inna wahidan min almuslimin da za a samu mutum musulmi daya tak idza amana kafiran sai aka samu musulmi guda sai yace wancan mutumin na bashi amana haruma ala ammatil muslimina damu duk inda musulmi yake a duniya haramun ne ya taba jinin wannan kafirin saboda wani musulmi mutun daya ya bashi amana domin a zamanin da bayyuwa kai rayuwa sai da amana don haka misali da za a ce wani kafiri ya shigo gari koda ana cikin yamutsi ne sai wani musulmi ya ce wannan kafirin na bashi amana to duk duniya duk inda musulmi yake bai sai taba wannan kafirin ba abinda manzon Allah ya faɗa kenan saboda haka da annabi ya tashi ba da misali sai ya ce bi adnahum mafi kankantan musulmi kar ka dauka sai babban mutum sai shugaban kasa zai bada amana a'a da za a samu wani talaka labora yace na bada amana ga wannan kafirin to haramun ne ga wani musulmi ya kashe shi haramun ne shine sai malamin yace wa in kana hadal mujiru adnahu kamar yadda manzon Allah ya faɗa wato koda musulmin maragata ne mara kima misla an yakuna abdan kamar misali ya zama musulmin bawa ne au imra'atan ko kuma ma mace ce mace ce fa musulma za ta ce na bada amana ga wani to an gama sai ce au asifan au tabi'an au nahwi zalika fala yughfaru zimmatuhu ba daidai bane a tozarta amanar da musulmi ya ba ma kafirai wannan dalilin yasa kaga muke cewa zama da ake da kafirai zaman amana ce ta wasu mutane musulmai da suka wuce a da wadanda suke ganin wadannan kafiran a zauna da su lafiya suka ba su amana to tunda sun ba su amana babu wanda ya sai toza ta wannan amana idan ma za a kauda amana to dole sai an kauda ita akan sharadi wannan hadisin yana dauke da bayani mai zurfi game da yanda ake zama da kafirai idan za ka dubi sharhin sa sai ka dubi littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya wanda ya rubuta akan ahlul zimma yaya ake zama da ahlul zimma to wannan za ka ga sharhin dan littafin volume 2 ne ya dinga bayani game da matakai da kuma tsarin yanda ake zama da kafirai inda ake ce ma wannan kafirin amana ai saboda kalmar zimma da ta zo a wannan hadisin yas'a bi zimmatihim shi yasa kaje ake kira ahlul zimma kafiran amana me ake nufi da kafirin amana shine wanda wani musulmi ya bashi amana ba kuma wai sai shugaban kasa ba a'a koda musulmi guda ne ya bada amana shikenan manzon Allah ya riga yayi ka'ida akai don haka wajibi ne mu kiyaye wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ƙarshe kaga maganganu uku ya hada a wuri guda na daya almuslimuna tatakafa'u dima'uhum na biyu yas'a bi zimmatihim adnahum sai na uku wa hum yadun ala man siwahum kaga wannan ma karin magana ce manzon Allah yace su musulmai hannu daya ne akan waninsu musulmai hannu daya ne akan waninsu kaga in ka ji magana zaka fahimci akwai bukatan ai sharhi musulmi hannu daya ne akan waninsu wannan dalilin yasa al-imam al-qadi iyad ya kawo wannan magana anan yana bada misalin wato maganar hikima ta manzon Allah annabi zai faɗi magana kuma ya zama akwai hikima annabi ya ce wa hum su musulmai yadun hannu daya ne ala man siwahum akan waninsu me ake nufi a littafin aunul ma'bud mai sharhin yace al mu'awanatu al muslimun la yasahum at takhazul bal yu'awinu ba'dhum ba'dha abinda manzon Allah yake nufi su musulmai bai yuwa su yi watsi da musulmi musulmai ba sa watsi da musulmi kamar inda ka san hannu ɗaya ne saboda haka in abu ya taba wani ya taba kowa abinda manzon Allah yake faɗa mana kenan kuma in ka dubi sharhin ma Ibn al-Asir a littafin An-Nihayat fi Gharib al-Hadith yana juz'i na hudu shafin 263 yace abinda annabi yake nufi hum mujtami'una ala a'da'ihim musulmai masu haduwa ne akan makiyansu musulmai suna hada kai gaba daya akan makiyansu kaga siffar musulmai wanda shi annabi yake gaya mana ba wai siffan da muke a yau ba a bayan da muke ba yanda ya kamata mu zama ne annabi yana gaya mana yaya musulmai suke sai yace hum yadun ala man siwahu mujtami'una ala a'da'ihim musulmai masu haduwa ne akan makiyansu la yasahum takazu saboda ka ba sa watsi da musulmi bal yu'awinu ba'dhum ba'dha ka'annahum ja'ala aydiyahum yadan wahida sai annabi ya maida hannuwan musulmai ya zama kamar hannu daya wa fi'luhum saboda ka idan aka ce hannuwan musulmai hannu daya ne me yake nuna maka fi'luhum fi'lun wahidun aikin su ma guda ɗaya ne saboda ka in ka taba musulmi to ka taba duk inda musulmi yake a duniya duk inda in ka taba musulmi a gabas to na yamma ka taba shi abinda annabi yake karantar da mu asali yanda ya kamata mu zama shi yasa kalmar farko yake cewa almuslimun wannan yake adafi kansa har zuwa ƙarshe inda duk annabi ke cewa ta takafa'u dima'uhum yas'a bi zimmatihim adnahum wa hum duk lamirin yana komawa kan suwa almuslimun to kaga ba haka muke ayo ba saboda haka za a taba musulmi a gefen gidanka ma sai ka ruga ko ka kulla kofa kamar ba a yi da kai ba alhali abinda manzon Allah ya ce musulmai hannu ɗaya ne in ka taba musulmi ɗaya ka taba musulman duniya Allah ka samu dawo kan wannan siffa to asali kaga shi Alƙadi Iyad da ya kawo hadisin nan bai bayyana waye ruwaito shi ba illa da ya gaya mana maganar manzon Allah amma asali hadisin Abdullahi bin Umar ne kuma yau sha'an nabi yayi wannan magana wanda shi yake nuna maka magana tana da muhimmanci annabi yayi magana nan a Fathu Makka ranar da Makka ta zama ta musulmai ranar da Makka ta fado hannun annabi sallallahu alaihi wasallam falamma dakalaha lokacin da annabi ya shiga Makka gaba ɗaya gari manyan gari sun taho kewayen Ka'aba ana jira a ji me annabi zai ce asnada zaharahu ila al-Ka'aba sai manzon Allah ya jingina bayansa a jikin Ka'aba da ya jingina bayansa sai ya gabatar da wannan huduba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana sahihun nasa'i hadisin 1748 yana sahihul jami' sagir hadisi na 6666 kuma yana sahihul mawarid al-dhama'an shine hadisin 1419 wannan riwayar Abdullahi bin Umar kenan akwai riwaya ta biyu ta Abdullahi bin Abbas zaka gani a sunan Ibn Majah musamman Ibn Majah yayi babu al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah kaga magana ce takaitacciya annabi yayi amma hikima dake karkashin ta yana da fadi to sai kawo mana misali na biyu Alƙadi Iyad yana ba mu misalai na maganganun hikima da suka zo ta bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qauluhu cewar annabi annasu ka asnanil mushti mutane kamar haƙoran matsefi ne su mutane kamar haƙoran matsefi ne kum shi ake nufi da almishto kum da ake tsifa da shi ai in ka duba zaka ga haƙoran kum tsayinsu ɗaya girmansu ɗaya to sai annabi ya ce mutane kamar haƙora na matsayfi ne wato kenan darajar mutane ɗaya ne wannan hadisin babu shakka bai inganta daga manzon Allah ba asali hadisin Anas bin Malik ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kuma za ka gan shi a silsilatu da'ifa hadisin 596 wannan hadisin bai inganta ba me yasa aka ce ma bai inganta baya ga cewar ma bai inganta ba hadisin yana karo ne ma da ayoyin alqur'ani yana karo da ayoyin alqur'ani domin in ka dubi hadisin mutane annabi ya ce mutane kamar haƙoran matsefi kaga yana nuna duk mutane duk yan adam darajar su ɗaya ne a'a na ɗaya a suratu Sad aya ta 28 Allah madaukaki ya ce أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار kaga tambaya Allah yake zayyu musaka masu imani wadanda suka yi ayyukan kwarai a duniya su zama daidai da masu barna a ƙasa domin idan aka ce hadisin ya ce mutane kamar haƙoran kum kaga ya nuna ɗan adam kenan mutane aka ce dan an daidaita mutane alqur'ani kuma ya ce ba daidai bane abinda Allah ya ce ba zayyu ya daidaita mu'mini da mai barna ba am naj'alul muttaqina kal fujjari ko ku za mu sanya masu kiyaye dokokin Allah kamar mutanen banza inji Allah yake zai yiwu saboda haka yasa a ka'idar musulunci ba a daidaita musulmi da kafiri haramun ne kar mutum ya yarda wannan ba ma musulmi mumini ba fasiki kansa musulmi ne fasiki mai wasa da addini kar ka yarda ka ce da shi da kafiri ɗaya ne kai kuskure in ka dubi majmu'u fatawa mujallal na kuma shafin 371 nan an ka samu musulmi wanda bai damu da addini ba amma tunda bai yarda ba wallahi ya fi kafiri al-fasiqu khairun min al-kafiri wal-munafiqi bil-kitabi was-sunnati wal-ijma'i haka zaka gani bayanin ibn taymiya al-litafin majmu'u fatawa fasiki ya fi kafiri ya fi munafiki nassin alqur'ani nassin sunnar manzon Allah kuma ijma'in fahimtar malaman sunna kaga ya nuna duk duniya ba ta malamin da yace da kafiri da musulmi ɗaya ne ba ba amma taba yi ba saboda haka cewar hadisin wai mutane kamar haƙoran matsayi kaga kenan madaidaita wannan ba shakka bai ma dace da alqur'ani ba sannan in ka dubi suratul baqara aya ta 221 wannan nan ma Allah yake nuna cewar musulmi da kafiri ba ɗaya bane wala abdun mu'minun khairun min mushrikin inji Allah qarara bawa ba amma ce mai yanci ba Allah yana bada misali da bawa bawa mu'mini yafi kafiri alheri ba a ce yafi bawa kafiri ba bawa mu'mini ya fi kafiri alkhairi sai Allah ya ce walau a'jabakum komai sha'awar da kuke ga wannan kafiri duk sha'awar da kake ma kafiri a wurin Allah muminin bawa ya fi shi kuma sai Allah ya fassara mana dalili ula'ika yad'una ilan nari su kafirai kira suke kuje wuta wallahu yad'u ila jannati wal magfirati bi iznihi wa yubayyinu ayatihi lin nasi la'allahum yatazakkarun kaga an faɗa ne saboda mutum ma yi tunani kaga hujja ta biyu na uku a suratu hudu aya ta 24 Allah ya ce masalul fariqaini misalin jama'a biyu jama'ar musulmai da jama'ar kafirai ga misalin kal a'ma wal asammi kamar makahu sannan kurma wal basir was sami' ga mai gani kuma mai ji wannan mutumin yana ji yana gani wancan mutumin kurma ne sannan makahu sai Allah ya tambaya hal yastawiyani masala shin misalin su yana zama daidai sai Allah ya ce to afala tazakkaruna shin ba ku tunawa to sannan in ka zo na hudu a suratul nisa'i aya ta 141 Allah madaukake ce walan yaj'alallahu lilkafirina Allah mu'minina sabila har abada Allah ba zai taba daidaita musulmi da kafiri ba zai taba daidaita musulmi da kafiri ba Allah yace ba zai yi ba na biyar a suratul qalam daga aya ta 35 zuwa 6 afanaj'alul muslimina kal mujrimin shin za mu sa masu miƙa wuya ga hukuncin Allah su zama daidai da masu laifi malakum kaifa takum na dan me kuke irin wannan hukunci don haka yasa alqur'ani gaba ɗaya ya nuna mana mutane daraja su ba ɗaya bane to kaga idan aka samu hadisi wai daga annabi sai hadisin yace mutane kamar haƙoran matsayi sai mu ci wannan hadisi ƙarya aka yi wa manzon Allah saboda annabi ba zai taɓa faɗin abin da ya saba ma alqur'ani ba ba yanda za a yi a daidaita musulmi da kafiri kuma wannan yana daga abin da ibnul qayyim jawziya ya yi sharhi akai mai tsawo a littafin ilamul muwaqqi'in yana mujallal nabi shafin 115 yace wallahu subhanahu ahkamu wa a'lam min an yufassila yace min an yufaddila ba'dhan nasi ala ba'din yana cewa Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa iya tsara hukunci kuma Allah shi kowa ilimi mai an yi faddila a ce ya fifita wani akan wani alhali babu sababin da yasa aka fifita shi sai ce mislan ala muslim min kulli wajhin bila sifatin taqtadi tarjihuhu duk inda kaga Allah ya daidaita wasu to babu shakka sun daidaita inda kaga Allah ya bambanta wasu to zai gaya maka dalilai da suka sa ya bambanta wannan da wancan don haka alqur'ani duk inda kaga Allah yana fifita mumini ba zai gama magana ba sai ya bayyana maka dalili kamar misali a suratul baqara da yake cewa bawa yafi kafiri sai ce ulaika yad'una ilan nar kuma duk inda zai bayyana maka abin da yasa mumini yafi kafiri to sai ya nuna maka dalili saboda imani kaga yana son kai tunani kenan don haka duk hukuncin da Allah ya yi a cikin alqur'ani zaka tarar hukunci ne wanda ya dace ma da hankali shi yasa a ƙarshen ayoyin nan zaka ga Allah yana tambaya kamar misali a ƙarshen suratul wannan aya da ta zo a suratul baqara yace la'allahum yatazakkaru yana cewa wallahu yad'u ila aljannati bi iznihi wal maghfirati bi iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkaru ana son mutane su yi tunani in ka dawo suratul hud aya ta 24 inda Allah ya yi magana game da tsakanin musulmi da kafiri a ƙarshe sai ya ce hal yastawiyani masala ne ya ce afala tazakkarun kaga dai har yanzu tunanin ake so mutum ya yi don haka inda za ka yi tunani za ka gane hikimar da ta sa Allah maɗaukaki ya fifita mumini a kan kafiri saboda haka wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba sai mu je hadisi na uku wanda Al-Qadhi Iyad ya ba da misali da shi shine Almar'u ma'a man ahabba. Almar'u ma'a man ahabba. Mutum yana tare da wanda yake so. Kaga wannan karin magana ne. Mutum yana tare da wanda yake so. Kuma wannan hadisi ne shahararre wanda ya samu riwayar sahabban manzon Allah sun kai mutum 7. Sahabban annabi. Da farko akwai Safwan bin Assal al-Muradi. Wanda yake ba da labari kunna ma'a rasulullahi muna tare da manzon Allah shi ba'dhi asfarihi a cikin tafiye-tafiyen annabi a cikin tafiye-tafiyen da annabi yayi na yaki wani lokaci muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa nadahu rajulun sai wani mutum ya kwala kira ga manzon Allah ar-rajulu yuhibbu al-qauma yace ya rasulullah mutum ne yana son wasu mutane walamma yalhaq bihim amma kuma aikinsa bai kai nasu ba fa qala rasulullah sai manzo Allah yace almar'u ma'a man ahabba ai mutum yana tare da wanda yake so to wannan hadisin yana sahihu tirmidhi hadisin 3535 kaga in dai kana son mutane to Allah zai hada ka da su a ranar tashin kiyama koda aikinka bai kai nasu ba to wannan kalma sai ta zo takaitacciya amma kuma ta ba da amsa wanda ya shafi rayuwar duniya ma da lahira sai misali hadisi na biyu wanda ya zo ta Anas bin Malik anna rajulan sa'ala annabi yace shi ma yake ba da labari wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an sa'ati game da sa'ar karshe ya rasulullahi yaushe duniya za ta tashi sai annabi ya ce a'a ai ba maganar tashin duniya bane ba wai ka san yaushe duniya za ta tashi ba abinda ya kamata shine ma za a adatta laha kai wani tanadi kai matashin duniya in kai tanadi ko gobe ne ma ta zo amma ba kai tanadi ba ai musiba ne ba wai ka san yaushe bane wani tanadi kai sai ce lashe a gaskiya kan ba abinda na tanada ya gaya manzon Allah ba abinda na tanada to amma illa anni uhibbu Allah wa rasulahu na san ina son Allah ina son manzon Allah wannan dai kam na san ina yi kaga wannan aiki ne na zuciya to sai manzon Allah ya ce anta ma'a man ahbabta to ai kai kana tare da wanda kake so wannan hadisin yana sahih Bukhari yana manakib Umar bin al-Khattab yana sahih Muslim musamman al-Imam Muslim shi babi al-mar'u ma'a man ahab ya kawo riwayoyin hadisin da aka samu shine hadisi na 2639 wannan hadisin shi yake nuna cewa wato aikin zuciya idan yayi tsafta yakan magance gazawar jiki saboda ka idan jikinka ya gaza ta wajen sallah ta wajen azumi ta wajen sadaka amma zuciyarka akwai tsafta to wannan tsaftar na zuciyarka zai rinjaye aikinka ya kai ka ginin aljanna shi yasa manzon Allah yake cewa ai kai kana tare da wanda kake so tunda kana son Allah kana son manzon Allah an gama sannan kuma yazo ta hadisin mutum na uku shine Abu Musa al-Ash'ari shi ma haka yace ila din nabi an yi ma annabi tambaya الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم متين yana son wasu amma aikin shi bai kai nasu ba sai manzon Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba wannan riwayar ma tana sahih Bukhari babu alamatu hubbi Allah ya za ai ka gane kana son Allah akwai alamomi sai al-Imam Bukhari ya kawo daga cikin alamomin da ke nuna kana son Allah sai kawo hadisin nan shine hadisin 6169 to kuma yana sahih Muslim babul mar'i ma'a man ahabba kamar yadda muka ce al-Imam Muslim ya jera su a wuri guda shine hadisi 2640 sai sahabi na hudu shine Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda Abdullah bin Mas'ud yace ja'a rajulun ila an-nabiyyi wani mutum ne yazo ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kana sai ce ya rasulullah kaifa tara fi rajulin ahabba qauman walamma yalhaq bihim me zaka ce mutum ne yana son wasu mutane amma aikin shi bai kai nasu ba sai manzo Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so hadisin shi ma yana sahih Bukhari babu alamati hubbillah yana sahih Muslim a babi guda inda malaman suka tattaro hadisan mutum na shida biyar da shida shine Abdullah ibn Mas'ud da kuma Abu Mas'ud al-Badri wadannan sahabbai biyu su ma sun ba da labari ja'a arabiyyun wani balarabe ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam shaykhun kabirun tsoho tukub yace ya muhammad mata sa'a yaushe sa'ar karshe za ta tashi sai manzo Allah ya ce wa ma a'adatta laha wa ni tanadi kai mata kala sai yace la wallazi ba'asaka bil haqqi nabiyyan na rantse da wanda ya aiko ka da annabci ka zo da gaskiya ma a'adattu laha min kabiri salatin wala siyamin ta wajen sallah ban yi wani shiri ba ta wajen azumi ban yi wani shiri ba illa anni uhibbullaha wa rasulahu sai dai fa na san ina son Allah ina son manzon Allah sai manzon Allah ya ce fa innaka ma'a man ahbabta fa ai ko kana tare da wanda kake so saboda ka soyayya tana tasiri ga makomar bawa Allah ka ƙara mana son ka da son manzon ka za ka ga bayanin Ibn al-Arabi da ya yi a sharhin wannan hadisin yana Aridatul Ahwazi yana mujallar na farko shafin 244 malaman sunna suna cewa soyayya tana tasiri ma makomar bawa kamar yanda soyayya take tasiri ma imani kaga duk waɗannan suna tambaya ga annabi cewa aikinsu bashi da yawa amma dai suna son Allah suna son manzo Allah sai annabi ya ce kar ku damu kuna tare da wanda kuke so saboda haka yasa in banda wannan alfarma ba yanda za a yi mu hadu a lahira domin aikin wani ya fi na wani to amma saboda wannan alfarmar sai ya zama kana mutuwa Allah sai ya hada ka da annabawa sai Allah ya kai ka inda annabawa suke sai ga annabi Muhammad ga annabi Musa ga annabi Ibrahim Allah duk sai ya kai ka ya aka yi ka je in ta sallar ka ne wallahi ba za ka je ba dan sallar ma ba a karba ba ko azumi amma abin da yasa saboda a zuciyarka Allah ya gani kana son Allah kana son manzon Allah to tunda kana so a kai shi shikenan sai ya zama tsani gare ka Allah ka ce ta ƙarshen to sai kawo hadisi na hudu me hadisi na hudu kuma la khayra fi suhbati man la yara laka ma tara lahu babu alkhairi ga abota abotar mutumin da baya ganin alkhairin da kake gani mishi. Wato idan kana da aboki, kai kana fatan alheri gare shi baya maka wannan fata, baya ganin alheri gare ka, kai kake ganin alheri gare shi. Sai Annabi ya ce babu alkhairi ga abotanka da shi. Ya kamata idan kana da aboki, yanda kake son alkhairi gare shi, shi ma ya zama yana son alkhairi gare ka. Amma sai ya zama kai ke son shi da alkhairi, shi bai son ka da alkhairi. Amma wannan maganar gaba ɗaya ma ba ta da isnadi, ba maganar manzon Allah ba ce, ba ta inganta ba. Kuma ma za ka ganta ne a littafin Al-Kamil fi Bu'afa na Ibn Adi, wanda yana mujallar na uku shafin 248, ba shi da asali daga manzon Allah. Sai hadisi na biyar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, annasu ma'adinu, mutane kamar ma'adinai ne. Da ka zama wannan karin magana ne, mutane kamar ma'adinai ne. Wato wannan asali hadisin yana sahihu Muslim, yana babul arwahi junudu mujannada, hadisin 2638, hadisin Abu Huraira. Yanda hadisin ya zo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, annasu ma'adin, mutane kamar ma'adinai ne. Annasu ma'adinu ka ma'adinil fiddati waz-zahabi. Sai Annabi ya fassara, mutane ma'adinai ne, sai ya ce kamar ma'adinai na azurfa da zinari. Kaga wannan dole sai an fassara zaka gane, don haka magana ce mai cike da hikima. To sai Annabi ya fassara, sai ya ce khiyaruhum fil jahiliyyati, mutanen kirki a zamanin jahiliya, khiyaruhum fil islam, suna zama mutanen kirki idan sun musulunta. Sai Annabi ya ce idza faquhu, idan sun samu fahimtar addini. To kaga wannan magana ce da take buƙatar sharhi, magana ce da Annabi ya dunkule, kuma zaka ga sharhin da Fathul Bari na Ibn Hajar, yana mujallar na shida shafi na 613, don babu malamin da ya sharhin ya bada misalin yanda hankali zai gane, don wannan hadisi yana cikin hadisai waɗanda ke da wahalan sharhi. Amma Ibn Hajar sai ya bada misalin a fili, misalin ya zo da sauki. Sai ya ce abinda Annabi yake nufi da cewa tajidunan nasa ka ma'adin, ko ko ya ce tajidunan nasa ma'adin, za ka tarar da mutane ma'adinai ne. Sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake nufi shi ne usulan mukhtalifa, mutane za ka ga asalinsu daban-daban ne. Wal ma'adinu asali, idan aka ce ma'adinai, jam'u ma'adin, wa huwa shay'un mustaqirru fil ard, me ake nufi da ma'adinai? Shine kamar abinda Allah ya boye a cikin ƙasa, duk abin da ke cikin ƙasa ma'adinai ne. Yasa ake kiran zinare ma'adinai, ake kiran azurfa ma'adinai, duk wani ƙarfe da ake ciro shi daga cikin ƙasa ma'adinai. To abinda Annabi ya ce kamar yanda kaga ma'adinai, haka mutane ma suke. Fataratan yakunu nafisan, wani lokaci abinda ake tono shi daga ƙasa zaka samu mai tsada ne, zinare, azurfa. Wataratan yakunu khasisan, wani lokaci kuma zaka samu abinda ake tonowa daga ƙasa makaskanci ne, saboda haka za a tono laka yunku a watsar, kaga shi mai da kima. To Annabi sai ba da misali da ɗan adam, haka ma mutane, mutane wasu suna da daraja, wasu kuma ba su da daraja. To kazalikan nasu. To sai Annabi ya ce khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami, mutumin kirki a za'ada, Annabi yana gaya ma Larabawa, ya ce mutumin kirki a zamanin jahiliya, idan ya musulunta mutumin kirki ne. Me Annabi yake nufi? Karka ɗauka zai canza. Me wajihu shabahi, ta inda kamannin ya zo, shine annal ma'dina lamma kana idza stukhrija bahara maktafa minhu, shi ma'adinai idan an fito da shi, lokacin ne abinda ya buye zai bayyana. Wala ta tagayyar sifatu, amma dai sifar bata canza ba, illa dai da can ba a san shi ba, kaga sifarsa ba za ta canza ba. Tono wan ya fito da shi, amma zinari, idan dama yana ƙarƙashin ƙasa zinari ne, in an fito da shi zinari ne, bai canza ba. Me ya bambanta da can a ɓoye yake, yanzu ya fito fili? To kaga wannan magana ce ta hikima da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi. To sai Annabi ya ce fa kadhalika sifatu sharafi. To haka siffar mutum yake. Idan mutumin kirki ne a da yana kafirci. Idan ya musulunta karka dauka zai zama mutumin banza. Manzon Allah ya ce wannan kirkin yana nan a tare da shi. Wannan halin ba zai canza ba. Yace sifatu sharafi la tataghayyar fi zatiha. Dan mutum da can kafiri ne dan ya musulunta karka dauka wancan halin nasa ya canza. Halin ba zai canza ba. Bal man kana sharifan fil jahiliya. Idan mutum yana da daraja a zamanin jahiliya fa huwa bin nisbati ila ahli jahiliyyati ra'sun. A zamanin jahiliya ana daukan sa shugaba ne. Fa in aslama. Idan mutumin nan ya musulunta istamarra sharafuhu sai kaga darajar ta ci gaba har yanzu. Wa kana ashraf mimman aslama min al-mushrikin fil jahiliya. Saboda haka sai darajar sa tafi mutanen da ke da daraja a zamanin jahiliya ba su musulunta ba. Wa ala haza saboda haka sai malamai suka kasa mutane kashi hudu. Wallahi karatu yana da tsawo ta bayanin Ibn Hajar karkashin wannan maganar kawai ta manzon Allah. Amma abin da zaka gane shine shi Annabi yana karantar da mu na daya idan mutum yana da daraja a cikin kafirai to idan ya musulunta ka dauke shi babban mutum karka dauka makaskanci. Misali zaka samu kafirai ne kai ka rena su amma kuma su suna da shugabancin su. Zaka ga akwai wanda sun dauke shi babba ne to ka daraja wannan mutumin. Ko da musulunta zai yi to wannan mutumin zai taho musulunci ne da darajarsa. Saboda haka yasa rayuwar manzon Allah gaba ɗaya bai taɓa wulakanta shugabanni ba. In ka lura a lokacin da aka yi fathu Makka da Makka ta zama birnin musulunci lokacin da manzon Allah ya shigo to kafirai suna tsoron Annabi zai karkashe su. Sai manzon Allah ya ce wanda ya shiga gidan Abu Sufyan to ya tsira. Kaga sai Annabi ya daga darajar Abu Sufyan. Wanda ma idan kafiri yana so ya tsira to ya ruga a guje shiga gidan shugabansa. Kaga Annabi yana daraja Abu Sufyan saboda me? Saboda shugaba ne a zamanin jahiliya. Jagora ne dan haka ko a yanzu yana nan da wannan daraja tashi. Wannan yana bukatar sharhi mai tsawo ba mamaki mu yi a gaba can. Sai kawo misali na shida. Wa ma halaka imru'un. Babu mutumin da zai halaka a rafa kadarahu idan ya san kima shi. Daga wannan ma karin magana ne. Duk wanda ya san kiman shi ba zai halaka ba. Wato idan ka san matsayinka ta ba za ka halaka ba. Kamar misali a nan shi ne. Mutum ya san shi talaka ne. Ba shi da kuɗi. To tunda ya yadda talaka ne ta ba zai halaka ba. Mai Annabi yake nufi. Ko da ko ya samu zai yi dande ya ci da kansa. Amma idan kaga talaka yana ɗaukaka kansa bai yadda ya yi aiki mai wahala saboda ya samu kuɗi ba. To wannan bai ma san matsayin shi ba. Domin wanda ya san matsayinsa ba zai halaka ba. Allah ya samu gane. Wato abin da manzon Allah yake nufi kenan. Amma kuma asali maganar ba ta Annabi ba ce. Gaba ɗaya ana cewa maganar Sayyiduna Ali bin Abi Talib ce. Zaka gani a littafin Majma'ul Amsal wanda wannan hadisin wannan karin maganar zaka fi samun shi ma a littafin Shi'a amma baya da asali daga manzon Allah. To sai misali na bakwai wanda Al-Qadi Iyad ya kawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mustasharu mu'taman, wanda aka nemi shawararsa an bashi amana. Kaga wannan ma magana ce ta hikima a dunkule. Wanda aka nemi shawararsa shine al-mustasharu, an nemi shawaranka to mu'taman an bashi amana. Don duk mutumin da ya ce wani ba ni shawara to amana tana hannunka. Ya tsaya da maganar a nan sai ya ce wa huwa bil khiyari ma lam yatakallam. Mutum yana da zaɓi in bai furta kalma ba. In bai furta magana ba yana da zaɓi ya bada shawara ko kada ya bada shawara. Wa huwa bil khiyari asalin hadisin a ƙarshensa in sha a sakata wa in sha a takallama. saboda ka in wani ya ce ina neman shawararka sai annabi ya ce kana da zabi kana iya magana kana iya shiru in kai shiru ba ruwa ka tsira baka ba da shawara ba idan kai magana nan kuma ka ba da shawara to magana da za ka yi ko kasancewa amana ce kaga in baka yi magana ba baka dauki amanar ba amma in kai magana fa da zaran ka furta magana to amana tana kanka shawarar da zaka bayar dole ka bayar da ta kwarai kuma wannan ya zama sirri a tsakaninka da shi wannan mutum asali wannan hadisin yana da labari kuma labarin yana da kyau mu san shi saboda labarin zai sa ka fahimci abinda annabi yake nufi hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda Abu Huraira yake ba da labari yace kharaja annabi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida fi sa'atin la yakhruju fiha annabi ya fito daga gida a lokacin da bai cika fitowa daga gidan ba ba a saba ganin ya fito a irin wannan lokacin ba wala yalqahu fiha ahadun kuma lokaci ne wanda mutane ma sun sani ba a ganin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutane ba su zuwa neman ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kasan akwai lokacin da an sani ko ka je gidan mutum ba za ka gan shi ba to shi ma annabi yana da irin waɗannan lokuta Abu Huraira yace sai aka samu a irin wannan lokaci a irin wannan yanayi da annabi bai cika barin gida ba sai gashi annabi ya fito fa atahu Abu Bakar sai ga sayyidina Abu Bakar ya zo kima sayyidina Abu Bakar ya fito suka hadu da manzon Allah fa kala sai ce ma ja'a bika ya Abu Bakar me yazo da kai sai sayyidina Abu Bakar ya ce kharajtu alqa rasulullah na fito dan in hadu da manzon Allah wa anzuru fi wajhihi saboda in kalli fuskar manzon Allah wa taslima alaihi kuma in yi mishi sallama ashe kaga kallon fuskar manzon Allah ma wata ibada ce sai na Abubakar ya ce abin da yasa ya bar gida ya zo ne saboda ya hadu da annabi ya ga fuskar sa ya mai sallama yana gama magana falam yalbas an ja'a Umar sai ga sayyidina Umar ya fito ya iso shi ma kaga Allah shi ya hada su a lokaci guda lokacin da ma ba su cika haduwa ba sayyidina Umar ya zo fakala sai ya ce annabi ya ce ma ja'a bika ya Umar me yazo da kai kala sayyidina Umar sai ya ce alju'u ya rasulullah yunwa inda sayyidina Umar ce yunwa ce ka san farkon hijirar manzon Allah sahabbai sun wahala sai manzon Allah ya ce wa ana kad wajadtu ba'd zalika to ni ma dai ina jin kamar haka annabi ya ce ni ma ina jin wani abu mai kamar haka wato akwai alamar yunwa ban tsala ko saboda haka sai manzon Allah ya ce ku zo mu ci sai suka tafi gidan wani attajiri a garin Madina ana kiran shi Abul Haitham bin Tayyihani al-Ansari Abul Haitham bin Tayyihani al-Ansari Abu Huraira yace wa kana rajulan kasiran nakhli wa sha'i mutun ne mai yawan awakai yana da kuma gona ta dabinai kaga kina mawadaci ne walam yakullahu khadamun amma kuma bashi da masu masa hidima bashi da masu masa hidima ga babbar gona ga garke na awakai walam yajiduhu suna isowa gidan basu tarar da Abul Haitham ba faƙalu limra'atihi sai suka tambaye matan shi aina sahibuki ina mijinki kaga wannan ke nuna cewa ba laifi bane saboda mutum yayi sallama a gida yayi magana da matar gida saboda yana son ganin mai gidan wannan ba laifi bane faƙalu sai ta ce in talaqa yasta'dhibu lana alma'a ai mijina ya fita ya tafi neman ruwa mai daɗin sha saboda Madina tana da wannan matsala ba ma Madina ba har Makka suna da matsalan ruwa mai daɗi da dalili saboda suna kusa da teku saboda ka ruwan tekun ya yi tasiri ma ruwan ta ƙarƙashin ƙasa ka samu rijiya mai daɗi ɗaɗɗaya ne saboda akasari kowane ruwa ka ɗauka ka je yana da zartsi to sai ya zama neman ruwan suke ana samun rijiyoyi waɗanda suke da ruwa mai daɗi to shi mijin ya tafi neman ruwa mai daɗin sha falam yalbasu saboda ka suna cikin magana sai ga mijin ya dawo Abul Haitham bi qirbatin yaz'abuha yana tafe da wata jakar ruwa ya cika ta da ruwa yana isowa fa wa ba'aha sai ya aje yana aje wannan jakar ruwan sun maja a sai taho kawai yaltazimu annabiyya ya rungume annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin son manzon Allah yana rungume annabi wa yufaddihi bi abihi wa ummihi yana cewa ina fansar babana da mahaifiyata gare ka ya rasulullah saboda farin ciki ga manzon Allah a gidan shi sun mantalaka bai ma jira ba sai ya tafi ga gonarsa in talaka bihim ila hadiqati yace ku zo mu tafi ko basata lahum bisata annabi ya bishi sai suka shiga ainihin gonan yazo sai ya shimfida wa manzon Allah ya masa shimfida sun mantalaka ila nakhla sai ya tafi ga ainihin bishiyar dabino da ya tafi faja'a biqin win sai ya yanko reshe guda na dabino kaga reshe guda gaba daya saboda haka akwai wanda ya nuna akwai sabon nuna akwai tsohon nuna fa wada'ahu sai zai aje a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tambaye shi yace afala tanqaita lana min rutbihi me hana ka tsintsinki sabbin dabino sai ka kawo mana kawai mu ci sai yace ya rasulullah inni aratu an taktaruhu ai abin da yasa na kawo ku ku zaba da kanku in tsohon kuke so ku ci in sabon ne za ku ci kuma kaga wannan gaskiya ne saboda wani zai so ya ci sabon dabino wani kuma zai so ya ci tsoho ne yace takhayyaru min rutbihi wa busrihi fa akalu saboda haka suka kama cin wannan dabino wa sharibu min dalika alma dama kuma ya kawo ruwa mai dadin sha suka sha wannan ruwa kaga fa dabino kadai suka ci da kuma wannan ruwa da suka sha sai manzo Allah ya ce haza kun ga wannan ko yana gaya ma Abubakar da Umar kun ga wannan wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa minan na'imi alladhi tus'aluna anhu yawmal qiyama yana cikin ni'imar da za a muku tambaya akai a ranar tashin kiyama kaji wannan ma hawai ni'ima ne dabino da ruwa shikenan sai da manzon Allah ya rantse yace wallahi yana cikin ni'imar da za a muku tambaya saboda Allah ya ce summa latus'alunna yawma izin anin na'im a wannan rana sai an tambaye ku game da ni'imomin Allah to sai annabi ya kirga zillun baridun ga inuwa mai sanyi saboda an kai su fadama cikin lambu manzo Allah ya ce ga inuwa mai sanyi wa rutubin tayyibun an kawo sabon dabino mai dadi wa ma'un baridun an ba ku ruwa mai sanyi sai Allah ya tambayi kowanne daya a ranar tashin kiyama wancan kenan bare kuma zamanin yanzu fantalaka abul haisan saboda haka sai abul haisan ya tafi yasna alahum ta'aman wannan an ba su abinda za su dan taba ne kar ya kumallo saboda haka bare ya je nema musu abinci sosai mai nauyi to da ya kama tafiya sai annabi ya ce masa annabi ya gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane zai tafi ya yanka akuya to me muka yi basu da yunwa yasa ya musu shimfiɗa ya kawo dabino ya aje ga ruwa kaga in ka dauki dabino kana dan taunawa shi kuma can yana yanka akuya ya fede ya gasa kafin ka gama da wannan ya kawo maka abinci mai nauyi to da annabi ya ga inda ya dosa sai manzo Allah ya ce la tazbahanna zata darrin kar ka yanka mai shayarwa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wato idan zaka yanka akuyar ma kar ka yanka mai shayarwa zata darrin wannan kuma tausayi na manzon Allah fa zabaha lahum anaqan saboda ka sai yanka musu akwai riwaya da ta nuna akuya ce akwai riwaya da take nuna kuma taure ne fa atahum biha ya kawo ya gyara fa akalu suka ci fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam to sai annabi ya tambaye shi hallaka khadimun shin kana da mai hidima kuwa saboda kaga yana da dukiya mai yawa amma ba mai masa hidima dama Abu Hurairah ya faɗi wannan tun a farkon hadisin yana da dukiya mai yawa amma ba mai masa hidima kala sai ya ce la ba ni da wani mai min hidima ya rasulullah sai annabi ya ce to fa iza atana sabiyun fa acina idan ka ji labari mun ci nasara a yaƙi an zo da fursunoni to ka zo zan baka wasu daga cikin bayi waɗanda za su maka hidima wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam babu yanda za a yi ka masa kirki ba tare da ya biya ka ba zai bar gidan ba sai ya biya ka kaga alherin da yawa annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kana da mai hidima, yace abin da mai hidima yace to idan ka ji mun ci nasara a yaki an kawo fursunoni ka zo zan baka wasu bayi waɗannan bayin su zama masu hidima a gonarka. To abin da ya faru kenan, fa uciya annabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini, sai gashi an ci nasara a wani yaki aka zo da wasu mutane guda biyu, wannan yakin da aka tafi bayi biyu kadai aka samu, laisa ma'ahuma salisun, babu na uku, bayi biyu kadai aka samu. Fatahu Abul Haitham, saboda haka sai Abul Haitham ya shigo cikin gari ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka ce in zo da ka bani bayi waɗanda za su yi min hidima, wanda zai min hidima kai? Sai ce haka ne. Sai manzo Allah ya ce ikhtar minhuma, to ka zaɓi ɗaya daga cikin mutum biyu ɗin nan, ka zaɓi guda. Fa kana, sai ya ce ya nabiyyi Allah ikhtar li, ya kai annabin Allah ka zaɓa min. Me yasa? Saboda zaɓin annabi ya fi nashi. Kaga wannan yake nuna yana da kamalar hankali wa husni adabi, kuma yana da ladabi. Yace annabi ya ce ka zaɓa, sai ya ce ya Rasulullah ka zaɓa min. To sai manzo Allah ya ce innal mustashara mu'taman, wanda fa aka nemi shawaransa an bashi amana. To kaji asalin labarin da kalman nan ta zo, sai da aka samu wannan bayani, sai manzo Allah ya ce wanda duk aka nemi shawararsa to fa an bashi amana. Wato tunda annabi ya ce zaɓi ɗaya, sai ce ya Rasulullah ka zaɓa min, kaga ya ba mu annabi amana. Saboda haka dole annabi ya tsaya ya gaya mar abin da zai amfane shi. Wato annabi yana karantar da mu, idan mutum ya ce ka ban shawara, to ba wai maganar garaje ba ne, sai ka tabbatar abin da ka faɗa masa ɗin shi ne mafi dacewa. To sai manzo Allah ya ce tunda ka faɗi haka, ka bani amana, ni ina gani huz ha za ka ɗauki wannan bawan. Abin da ya sa ni ce ka ɗauke shi, fa inni ra'aituhu yusalli, saboda na ga yana sallah. Tunda na ga yana sallah, kaga ya gwada cewar mutumin ƙwarai ne. Sai ya ce wannan kaga kenan darasi ne gare mu. Idan akwai wanda za ka ɗauka ka ɗora a kan dukiyarka, waye kamata? Mai sallah. Manzo Allah ya ce ka ɗauki wannan don na ga yana sallah. Dama za ka ga mutanenmu gudun ma mai sallah ake. Idan za ka ɗora wani a kan dukiyarka, sai ka nemo wani ƙaton kafiri. Allah ya kare mu. To sannan kuma sai annabi ya ce wastausu bihi ma'rufa, ba kuma wai don ya zama bawanka ba ka yi zaman kirki da shi. Annabi ya gaya mishi, akwai riwaya da ya zo ya ce wa qad nuhitu an barbil musallina, ni shawarata ka ɗauki wannan, amma ka sani an hana ni dukan masu sallah. Saboda kar ka yadda ka daki wannan bawa. Kuma annabi ya ce wastausu bihi khaira, ka yi zaman alkhairi da shi. Wannan yana sahihul jami'i sagir, hadisin 2506. Saboda haka sai Abul Haitham ya koma gida, da ya je samu matarsa ce kinji, dama annabi ya mai alkawari idan an taho da bayi in zo zai bani wanda zai min hidima a gonata. Ta ce haka ne. Ce to na je ga abin da ya bani, amma ga abin da ya faɗa min. Sai matar ta ce ma anta bi baligin ma qala fihi annabi, tunda annabi ya ce ka yi zaman kirki da shi, kuma annabi ce karka da ke shi, ba na ganin za ka iya cika wannan alkawari. Saboda haka abin da ya kamata gare ka illa an tu'tika hu, ka yanta shi. Faƙala, sai ya ce ma bawan huwa atiqun, ya kama hanya sai ya tafi shi ya yanta shi. Kaga sai ya zama daɗin alkhairi gare shi. Saboda haka da aka zo aka gaya ma annabi ya yanta bawa, sai manzo Allah ya ce inna Allaha, shi Allah madaukaki, lam yab'ath nabiyyan wala khalifa, bai taba aiko wani annabi ba, Allah bai taba tsaida wani shugaba ba, illa walahu bitanatani, fata yana da masu bashi shawara kashi biyu. Duk inda kaga shugaba masu shawara gare shi kashi biyu ne. Haka kuma annabin Allah, har annabawa, bitana ta'muruhu bil ma'ruf, kashi guda suna ba shawara mai kyau, wa tanhahu anil munkar, suna hana shi aikata mummuna abu, wa bitana kashi guda fa la ya'aluhu khabala, ba sa takaita barna gare shi. Saboda haka yasa in kana shugaba ka rika duba waɗanda ke zuwa kusa da kai, kashi biyu ne. Manzon Allah ya ce daga mutumin kirki sai mutumin banza, wani so yake ya hallaka ka,
sai annabi ya ce wa man yuqa bi tanatus su'i faqad wuqiya, duk shugaban da Allah ya kare shi daga mugun mashawarci to wannan shugaba ya samu tsaron Allah. Kaga annabi yana nuna abu ne mai wuyan gaske musamman gefen shugabanni. Wato anan annabi yana ba mu misali da ita wannan mata da take da kusanci da mijinta, ta ba shi shawara na kwarai wanda zai amfane shi a rayuwa. Amma in ka lura wata matar fa ba za ta ba da irin wannan shawarar ba, saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan misali. To mun karanta misalai guda bakwai na maganganun hikima da suka zo ta bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai a wannan darasi za mu ci gaba mu karasa saura da izinin Allah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.